Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Makili. Wakilan majalisa a nan Amurka da tsofaffin manyan jami'an gwamnati tarayya a jiya Asabar sun yi ta sharhi akan mummunan tasirin koren mataimakin shugaban hukumar bincike na mayanayan laifuka ta FBI Andrew McCabe da Attorney General Jeff Sessions ya sanar da yammacin ranar Juma'a. Tsohon Attorney General a nan Amurka Eric Holder, wanda ya aiki karkashin gwamnatin shugaba Barack Obama, ya rubuta a shafinsa na Twitter yana cewa koren McCabe babban hadari ne. Yayin sharhi ne akan koren McCabe ta huskoki biyu, akan dalilin da yasa aka kore shi da kuma lokacin da aka kore shi, inda yake cewa lokacin da aka kore shi bai dace ba, kuma hakan zai bada daman yin katsalanda a cikin aikin ma'aikatan shari'a ta ƙasa, kuma bai kamata shugaban ƙasa ya shiga cikin wannan batu ba. Shi ma tsohon daraktan hukumar leƙen asiri ta CIA John Brennan, da shi kuma ya aiki ƙarƙashin gwamnatin Obama, wanda ya daɗe yana sukar lamirin gwamnatin Trump, ya aiki da saƙo kai tsaye ne ga shugaban ƙasa a shafinsa na Twitter. Yana mai cewa lokaci ko kuma a lokacin da rashin imaninka da son kuɗinka da kuma siyasarka ta rashawa zai bayyana a fili, to ko shakka babu za ka tsinci kanka inda bai dace ba a tarihi. Wani tsohon jami'in hukumar FBI da ya aiki tare da McCabe kafin ya ritaya shekaru biyu da suka wuce, Frank Montayo Jr., ya fadawa kafar yada labaran kuɗi ta yanar gizo wato Business Insider cewa wannan kisar kai ne a siyasance aka yi wa mutumin kirki kuma ma'aikacin gwamnati na kwarai. Shi ko wakilin jihar Virginia a majalisar ƙasa Bob Goodlatte ya fitar da wata sanarwa a jiya Asabar wanda ke cewa wannan matakin ya zadda daraja da kuma kimar hukumar FBI. Prime Minister Britania Theresa May ta faɗa a jiya Asabar cewa ƙasarta za ta san mataki da za ta ɗauka nan gaba akan sanarwar da Rasha ta bayar da safiyar jiyan cewa za ta kori jami'an diplomasiyar ta 23. Birtaniya ba za ta yarda da duk wata barazana ga rayuwar 'yan ƙasarta daga gwamnatin Rasha ba. Me ta ce Birtaniya ta samu tabbacin goyon baya daga ƙawayenta da kuma abokai. Me ta bayyana hakan ne a lokacin da take jawabi a gaban 'yan jam'iyyarta ta Conservative a birnin London. Martanin na Rasha na zuwa ne bayan shawarar da Birtaniya ta ɗauka a wannan mako na kore jami'an diplomasiyyar Rasha a kan batun harin guba da aka kaiwa wani jami'in leƙen asiri Sergei Skripal da 'yarsa Yulia da aka same su a wani wuri shakatawa ba su cikin hayyacinsu a garin Salisbury da ke Birtaniya, kuma har yau dai suna cikin mawuyacin hali. Rasha ta ce matakin nata na jiya Asabar martani ne na takalar fada da Birtaniya ta yi da kuma zargi mara tushe akan abin da ya faru a garin na Salisbury. Ana shan waɗannan labaran ne daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran tattaunawar kwanaki uku tsakanin ministocin Koriya ta Arewa da na ƙasar Sweden zai kai ga shirya ganawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. A shekaran jiya Juma'a ne jakadar Sweden na Majalisar Ɗinkin Duniya Olof Skog ya ce ƙasarsa na ƙoƙarin ta ga an kawo ƙarshen tada jijiyoyin wuyar da ake samu a yankin ruwan Koriya ta hanyar samar da sasantawa. Sweden tana cikin manyan ƙasashen yammacin duniya da suke da ofishin jakadanci a Pyongyang, kada kuma ita ce take kula da 'yan asalin ƙasashe kamar Amurka da Canada da Australia a wannan guri. da yake ganawa da manema labarai Skug ya ce matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin Korea yankin ruwan Korea tana cikin muhimman batutuwa da kasashen duniya suka saka a gaba kuma idan har Sweden tana da rawar da za ta taka domin ganin an yi sulhu to hakan take bukata a ranar Juma'a ministan harkokin wajen Korea ta Arewa Ri Yong-ho da Prime Minister Sweden Stephen Löfven su ne suka hadu na wani karamin lokaci amma kuma babu bayanai da suka fito akan batutuwa da suka tattauna akai Skog da ya ce bukatar su shine a samu zaman lafiya a yankin Korea wani rahoton hukumar kula da yan gudun hijira a majalisar dinkin duniya ya nuna cewa dubban yan gudun hijira daga yankin da buri take Africa wanda suka yi kaura zuwa
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi
Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masarwar ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Idan dai masu sauraro na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun kawo muku kadan daga cikin abin da ya wakana zaben kasar Saliyo. To ganin cewa ba a fidda wanda ya ci zabe na shugaban kasa ba. Domin ko an ga samun dan takarar da ya samu kuru'u kashi 55 daga cikin kuru'un da aka jefa gaba daya wanda yake tilas ne sai dan takara ya samu wannan adadin ne za a ce ya lashi zabe. Don haka za a saki gudanar da zagayen zabe na biyu. Kuma za a yi wannan fafatarwar ce tsakanin dan takarar jami'a mai mulki wato jami'ar All People's Congress APC Samura Kamara da tsohon janar din soja mai retire na jami'ar Adawa Brigadier Julius Maada Bio dan jami'ar Sierra Leone Party wato SPLL abokin aiki na sashin turanci James Botti ya samu daman tattaunawa da mai magana da yawun hukumar zaben kasar wato Albert Maskoyo kuma James din ya fara tambayar sa ne ranar da za a gudanar da wannan zabe zagaye na biyu
According to the Chief Electoral Commissioner, the runoff is going to take place 2 weeks from the day of announcement. That is Tuesday.
Kamar yadda shugaban hukumar zabe ya ce, za a sake gudanar da zaben ne sati biyu bayan an bayyana sakamakon zaben. Wato idan kalli safa za a yi zaben a ranar Talata 27 ga wannan watan da muke ciki.
Sai da James ya ce masa wannan sake zaben bai zo musu da bazata ba, sun shirya masa nan ma ga abin da yake cewa.
Yes, according to the laws of Sierra Leone, runoff is always part of the provisions legally. In the event it happens, and in this case it has happened, we're just implementing the preparations that we have put together.
Kwanaida gaske, wana yana cikin dokar zabe na kasar Saliyo. Zabe zagaye na biyu na cikin tsari muddin aka gudanar da zaben da aka gaza samu wanda ya lashe zaben kaf daya. Saboda haka, kamar yadda ta faru yanzu, abinda zamu yi kawai shine mu aiwatar da tsarin da muka shirya a inda aka samu abin da aka samu yanzu don haka cikin sati biyu zamu kammala komai da komai domin gudanar da zaben
amma da James ya ce masa ko ya yake kallon zaben gaba ɗayan sa shine sai Albert ya ce da shi
Generally, it has been very good in the sense that we were able to meet our benchmarks, the targets that we set for ourselves. And more importantly, the elections, if we can take it from the reports that have come in from various stakeholders, including elections observers, generally, it is a clean bill of health for the fact that we are yet to get any
Domin idan aka yi la'akari da bayanai da sakamakon da muka yi ta samu game da zaben domin kawo yanzu ba mu samu wani ko wasu da suka soki wannan zaben ba. Hatta jami'in da suka tsaya takara kowannensu ya yaba da yadda aka gudanar da wannan aikin. Kai, ko da batun matsalar cewa an jefa ƙuri'u fiye da kima a wasu sassa. Ai sai hukumar zabe ta bullo da hanyar da ta hada da dukkan jami'u da wakilansu aka zauna aka sake duba butun kuma aka yi gyaran da ya dace kuma kowace jami'a ta yaba wannan yasa ko da aka fitar da sakamakon jami'un ba su wani tada jijiyan waya ba don haka muna da kwarin gwiwa na abinda muka yi yanzu abinda kawai muke jira shine lokaci domin mu gudanar da zagaye na biyu da wannan zaben
hawa kuma jens ya tado masa batun nema a saki kidaya kur'un wanda babban jami'ar adawa ta SLPP ta nema a yi shin an yi hakan kuma idan an yi menene sakamakon wannan saki kidayan kur'ar
well not only the SLPP all other political parties including the ruling party and about 5 political parties actually wrote to the commission regarding the issue of recount And the recount was done in the open, wherein all political parties, their agents, observers, including international observers, were present. And after the recount, the results that were generated were appreciated by all political parties and stakeholders, including the SLPP, because we ensured
that... Wannan batu ba jami'ar SLPP kawai ta yi korafi ba, har ma da jami'a mai mulki, da ma wasu jami'u biyar. Wannan ya sa muka sake kidaya a bainar jama'a, kowa ya gani. Daukacin jami'in da ke cikin takarar nan sun kawo wakilansu wurin sake kidayawa waɗannan ƙuri'un da ake magana a kai kuma ba jami'in siyasa ba har da ma masu sa ido akan wannan zaɓe na ƙasa da ƙasa da suka zo sun sa ido lokacin da aka sake kidaya waɗannan ƙuri'un bayan da aka kammala kidaya ƙuri'un kowa ya yaba da wannan aikin domin sakamakon ya zo daidai da abin da ake tsammani
to daga kasar Saliyo sai kuma jihar Edo a tarayyar Najeriya inda aka yi zaben kananan hukumomi kuma zaben ya bar baya da kura domin ko babban jami'ar adawa ta PDP wanda bata shiga zabe ba ta gaza ya kotu akan batutuwa dama game da wannan zabe to sai dai a tattauna wadda muka yi da Alhaji Sani Muhammad Jigo a jami'ar ta PDP a jihar Edo nace masa ta yaya su da basu shiga zabe ba kuma suke zuwa kotu domin gabatar da korafi amma ga hanzarin da ya kawo
abin da yasa na farko kafin ai zabe ana bada notice na kwana 90 wata uku to su ba su yi haka ba sai suka bada notice kawai na kwana 45 kuke musu bayanin cewa me yasa suke haka suka ce wai majalisar jaha tana da yanci ta canza abu daidai yanda suke su kuma zaman ta magana ta biyu su jami'an da suka kafa aka sasa a cikin INEC in EDSEC na Edo State ya yi INEC kenan. Muna zargin cewa yawancin su memba ne na jam'iyya mai mulki na APC. To saboda haka isa muka garzaya kotun zancen da muke ma karan mu tana kotu cewa ba mu yadda da ai zabe ba tunda an sabawa ka'idar zabe. To insha Allah an yi shiga biyu to muna sa rai dai da dai an sun yi nadi. Muna sa rai dai kotu za ta bada
sun yi nadi ba zabe ba.
Kai wannan zabe ai ba zabe bane ba jama'a fa ba zabe ba jama'a
amma ya kace
na kace na kike ba mu shiga cikin zaben ba
eh
ya abin da sai na ce na dine in ka duba abin ya za a ce jam'iyya ɗaya ga baki ɗaya ta kwashe komai da komai ko a cikin gidan ku ne in ku kai ko mutum 10 ai ba kowa bane yake san kai dai rabu da gidan ku na wa dai uba daya
kuma kuma shiga zaben ba kaman a ce an sha da ku kenan
ai abin da ya sa shi zabe da kake ganin shi yana da ka'idoji tun da sun riga sun saba wa ka'ida mu mun shigar da gara kotu to muna jira ne kotu ta bada hukunci amma zabe duk mutanen da suke gari a san ga zabe ba jama'a inda kasan dai kusan abin da akai a Kano shi aka maimaita Edo State
kana ji akwai tasiri da wannan zai yi ganin cewa gaba ɗaya ma ba ku shiga zaben balle har ku ce ku yi wani korafi akai
to malam bari mu baka wani karamin misali
ina jin ka
a zaben gwamnatin da akai na shekarar da ya wuce zaka ga yawan mutanen da suka fito statistics na mutanen da suka fito amma a wannan ka duba statistics din da mutane suka fito za ka gane cewa mutane da yawa sun riga sun dawo daga rakiyar zaben kananan hukumomi a Najeriya in dai ana so talaka yanka zaben kananan hukumomi a Najeriya kuma ya dage to dole ne a maida zaben kananan hukumomi INEC ta tarayya tunda INEC ta tarayya ko mutum yake ko yayi ko ya so kana kusanta adalci saboda zaka duba ta jam'iyyar ta ci wani guri wata jam'iyyar ta ci wani guri amma zaben local government duk gwamnati da yake mulki shi yake kokari ya danna komai da komai to ka haka shi councilor da chairman su ne mafi kusa da talaka in aka ce fa ba za a bari su zabi wanda suke so ba to kaga an shiga bala'i
amma baka jin cewa idan mutane suka ji kana wannan korafin za su dauka na wanda ya hadu zabe ne?
To ai sun sani zaben da ya wuce duk da sun yi abin da suka yi sun sani, kuma insha Allah 2019 just around the corner. Dan Najeriya dai in ma ya ji dadi dai ya sani, in ma ya sha wahala dai ya sani, duka mu dai a jihar muke.
To haka kuma na tuntube Alhaji Shitu Usman Tsibiri na jami'ar APC mai mulki a jihar, kuma na fara tambayan sa ne, an ce nadi kuka yi ba zabe ba, shi ma ga abin da yake cewa.
To ajila dan ka sai ta jam'iyyar PDP, jam'iyya ce wadda take ta riga ta kare a Najeriya ba ma a district kawai ba. So kai wanda baka shiga zabe ba ne na korafi. Zabe idan yadda muka yi zabe a district haka ake zabe a Najeriya, babu wani korafin da za a yi. Saboda zabe an shirya a su yi tsawon lokaci kana yi shi. Lokaci ya yi an ba 'yan takara dama, kowa ya zo ya sefam ya yi kamfen, mun yi kamfen mun shiga ƙauyuka da ko'ina mun nemi ra'ayin jama'a su jihar Kuri'a. Ranar jihar Kuri'a ta zo, jama'a sun fito an kawo kayan zabe, mun fito an yi accreditation ɗin jama'a, an yi zabe lahiya, kuma an ƙirga lafiya, an ba da sakamakon zabe, mun ci zabe. To kaga wannan korafin wanda yake ma bai da tushe balle ma muhari.
Amma Alhaji Shitu
an yi gama lahiya kuma jama'a suna murna.
Alhaji Shitu an ce mutane ba su fito zaben ba na harko kenan, sannan na biyu kuma hukumar zabe an zargin cewa jami'anta 'yan jam'iyyar ku ce, me za ka ce game da wannan?
To na harko dai jama'a sun fito zabe kwarai, domin a polling unit din da ne zabe unit 21 a ward 4 a Duawa, mai accreditation din mutum 880, sannan mutane wajen 500 da wani abu sun jewa ma kansilo din mu, 700 da wani abu sun jewa ma chairman din mu.
A kowace mazaba mutane nawa ne
a yanayin polling unit din da ni zabe? Mazaban mu ta Adua ward 4 mai accredited din jama'a mutum 880. So an jefa ƙuri'a, chairman din mu ya samu ƙuri'a da dama da kansilo din mu. So kaga muna da adadin mutum kamar 1,000 ne da wani ba a polling din mu. So kaga mutum 800 da abin to ai jama'a sun fito. So ba wani ƙorin cewa jama'a ba sai to ba, wanda dai bai shiga zabe ba shi bai fito ba. Kuma su ina mai tabbata maka Ajila da mutanen PDP masu jewa ƙuri'a sun bikin ciki gashin shiga takarar jam'iyyar PDP, domin su suna ganin cewa akwai wuraren da ya kamata da inda sun shiga zabe da za su ci zabe, amma sai zama to jami'ar su bata shiga zabe ba. Saboda
jami'an da suka gudanar da zaben 'yan jam'iyyar APC ne?
Ba gaskiya ba ne, ba wani ɗan jam'iyyar PDP da aka naɗa matsayin INEC. INEC ce mai zaman kanta wadda ita gwamnati ita ke da alhakin da ita ta naɗa wa'annan, ita ta wannan take da kula da wannan ainihin INEC na jiha. To INEC ta jiha ita ce ta yi zaɓe, ba wani ɗan jam'iyya ba.
Kana jin yanzu yadda suka kai maganan nan kotu, kana jin maganan ba za ta yi tasiri har a rusa wannan zabe ba, tunda sun kawo batutuwa da dama a kai?
Ina kotu ta san cewa zaben da an kai district zaben gaskiya ne, wanda ka ce zabe ba ma ina magana ka zaben kotu. Kai ba ka ce zabe ba ai takara ba kai takara ba, to da wa za ka kai wa kotu?
To ma saware, da wannan muka kawo ƙarshen shirin baki ɗayansa, a madadin abokin aiki na sashen Turanci James Botti da Salu Garba da Alhaji Sani Muhammad, sai Alhaji Shitu Usman da Julie Gresham wadda ta daidai da sautin shirin. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A baya ma dai kafin soma amfani da kafofin sadarwa na intanet, sana'a sai da jarida, sana'a ce ma da ke da kima da aka yi rubin shiga sakamakon tagomashin da sana'a ke da shi. To sai dai kuma fada alamun ba haka lamarin yake ba a yanzu, inda masu sana'a sai da jaridan ma ke koka game da rashin kasuwa, musamman ma a wannan lokaci. Malam Ali Muhammad, wanda tijo ne ma da ya shafe da shekaru 33 yana sana'a sai da jarida a Najeriya, ya ce yanzu kam sun zama 'yan kallo sakamakon bulowar hanyar buga labarai ko kuma jarida ta kafar sadarwa wato intanet.
Tana tantan kwabo har Allah ya kawo ta ga wannan matsayin yanzu, ƙwarai da gaske lokacin gaskiya ta fi kwabo New Nigeria
akwai Punch da Nigerian Standard ta Jos ta ke gawa Observer. Ita ba na wayannan kamfanonin suka bullo. Har Allah ya kawo su yanzu. Kini kuma jaridan da ake kawo mana 1,000 da yanzu an dawo ana kawo 20 ko 10 saboda rashin ciniki.
Ko me kake tunani ka rashin ciniki?
Maganar yanar gizon nan da ake na zamani shine ya hana mu cinikin jarida. Jarida sai dutsafe suke saye. Yanzu yara matasa ba sa sayen jarida. Sai sa abin kullum yake baya. Za ka samu mutum ɗan shekara 40 ya za su yi jarida ba. Sai dai yana neman aiki ne haka aka ce an fidda wani abu nan kafin na ce zai saya. Amma ba kamar dutsafe suke saye wanda muka san suna saya da su suke saya yanzu.
Kamar Malam Ali. Shi ma wani tsohon mai sayar da jarida a Yola Fadar Jihar Adama Malam Adamu Idris ya ce yanzu kamar babu batun ‘yan free readers tunda yawancin jama’a na samun labarai a wayar salula. Su da ‘yan free readers su ne irin waɗannan da kan je su ba da ɗan wani abu domin su karanta jarida a wajen masu sayar da jarida. To ko an yaya lamarin yake a yanzu? Ga dai ta bakin Malam Adamu Idris ɗin.
Eto sana'a yanzu sai godiya muke alhamdulillah. Lamarin yadda yake tafiya da duk komai ya canja ba kaman da ba. Saboda tsarin wannan wayan da aka kawo shine ya canja mana lamari. Da mutum mai sayen jarida yanzu yana ganin a waya baya sayen jarida.
Da kukan sayar da jaridu kaman nawa a rana yanzu?
Da in jarida an baka kaman 300 a rana baya isan ka. Amma yanzu sai a baka jarida 20-30 shi ma ka je ka dawo da shi. Ba zai sayo ba saboda wannan matsalan da aka kawo na waya kafin mutum ya ce ya zo ya sayi jarida ya same shi a waya an tura mishi a waya to shine abin da ya kace mana kasuwa kenan.
Masana haka jarida da yada labari na mako danganta lamarin ne da kuma baga haka karance da ake da shi a yanzu baga batun rashin kudi a hannun jama'a kana kuma ga wayar salula da ma yanar gizo da zamani ya zo da su. Malam Usman Garba Santuraki wani tsohon mai karanta jarida ne a Najeriya ya ko bayyana takaicinsa da cewa
da na fara karanta jarida tun ina primary school misali a 1978 ina makaranta ina bani kudin break yayin da suka bani kudin break nakan zo bana sai abinci in ajiye saboda me sai jarida a lokacin very few ne ina iya tuna a lokacin jaridun da suke kasan nan akwai Nu Najeriya akwai kuma ta Hausa wanda ake buga ana kira ta gaskiya ta fito Kobo sannan kuma akwai wata jarida na jiha ne a majalar Plateau lokacin ana ce mata Benue Plateau wanda ake kira Nigerian Standard lokacin dai su ne jaridu.
Kaman wani kalubale kake gani ya kawo ga harkar karanta jarida da masu da jarida yanzu?
Kwarai da gaske magana sabon yanayi da aka zo na zamani na internet wato social media kusan ya dakile a harkar jaridan kwata-kwata a ƙasar. Kwarau kuma yanzu reading culture na yaranmu na yanzu ba kamar na da bane. Kaga dai na baka misali da ni kaina ina primary school a ce maka mutum da yake primary school mutum wanda a takaice yaro wanda ya gama primary ya gama secondary school har ya je jami'a wato university amma bai ba ruwan sana harkar karanta jarida kuma menene yasa shi yana gani kawai yanzu ya dauko wayarsa zai iya shiga yanar gizo ya ga duk abin da yake so na ƙarya da na gaskiya duka zai gani a waje to kaga shi yasa darajar jarida kusan sana'anta ana yi ba wa yi ba amma ba kamar da ba saboda yanzu da wuya ka samu ya dauki kudin sa sai wanda kun ba dai wanda ya kai kamar shekara 50 ba da yake tara jikinsa ya je sai jarida yanzu dan zamanin yanzu ba ruwan da harkar jarida Malam Ibrahim
to wai koya su ma yan jarida ke kallon wannan kalubale a yanzu. Malam Yakubu Musa Uba shine shugaban kungiyar wakilan kafofin yar labarai ta Correspondent Chapel a Jihar Adamawa ya ko bayyane da suke kallon wannan kalubale a yanzu.
Gaskiya ya yi wa masu sai da wato vendors kenan masu sai da jaridu illa don duk lokacin da na je wajen su kukan da nake ji daga wajen su kenan sai dai su ta tuna baya cewa wanda ya tuna a bara bai ji daɗin bana ma su ta cewa waro kwamfayen nan annabuwar haka jaridu an sai na kaza da shi ne gida da shi ne amma yanzu sai ga mutum fifa ɗaya mai ga mutum bai fiya a bashi kwaya biyar ba haka har yamma ka zo ka same shi bai biyu ko uku ya siyar ba
ko me yasa
to yawanci akan samun ana samun labaran a shi wannan social media sannan hatta ita jaridun da ake sayarwa din su ma suna da website so kawai mutum zai je wajen ne ya bude ya ta gani sai dai ko akwai wani abu muhimmin da kake so kana so ka aje don record shine zai ka je ka siya shi ainihin jaridan don dai kara bar su a baya labarai da dumi-dumin sa za ga yau ka yi labari cikin minti 30 ta fita za ta fita a social media wato a nan website naku sannan kuma za a saki bugawa abin nan.
To idan ba zai shafi su ƴan jaridan ba, to amma wannan kamar wani kalubale ka iya kawo su ƴan jarido.
Shafan ɗan jaridan da zai kawo shine wajen da yake wasu ma na amfani da ita tun kafin kai ka tantance labarin a matsayinka na ɗan jarida. Su wanda ba sai ƴan jarida ba su har riga sun bubbuga abin. Kaga to anan suna fosin maka challenge sosai. In ba haka ba ba wani challenge za a ce suna.
To me ya kamata su wani damara ya kamata ƴan jarida su ɗauka musamman a ganin kan cewa yanzu ba a san jaridun sannan kuma ta wajen aikin su dole ne kamar ya kace ko kalubale wani damara ya kamata su daura.
Damara shine su ma kawai kafin yada labaran kamar yadda suke yanzu su ma suna cikin wannan haka su ma suna kan website. Shine su tabbatar ƴan jaridun suna da kayan aiki na zamani wanda kai ma za ka je wajen abin da ya faru kafin bara gurbi su ƙara gishiri da manda abin nasu report abin da ba shi ba kai za ka fitar da sahihi ko da mutum ya ganya can zai ce dole barin jin tantance a wajen sahihin abin nan sahihin jarida da ke kan website.
Malam Yakubu Musa Obakenan da ke ma zama shugaban kungiyar wakilan kafofin yar labarai ta Correspondent Chapel a jihar Adamawa, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC.
Akan hada kan Najeriya ni buri na muso juna mu zauna lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girma mu juna
Najeriya mu zauna lafiya mu har hada dangi na mu girma mu juna
zan fara kira ga masu mafarki wai araba suke Araba suke sun manta sun siya in tana hada aishara take in hatta tarwa sai ku ga yan amfanin me take sai mi nazari kar mi aikin da na sani ikhwana
da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin na garin kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokanan aiki anan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.